fraudulent development. It is not in the interest of our country for these kind of things to be happening. One sad thing is that Nigeria has divided, or is more divided than ever before in the last 2 years. It is not in the wish of the Tafabagewa, Zeke, and Wolowo that Nigeria will not be together. It is not in the wish of our forefathers that we should divide. I just want the federal government to behave like a father to all and listen to them. If you dialogue with them, dialogue is always the best option to solve problems. The tension in Nigeria is too high and
Gwamna Ayodele Fayoshe ya ce lamarin abin takeici ne ba cikin ra'ayin kasar mu irin haka ya rika faruwa saboda kasar Najeriya ta fi rarrabuwa a cikin shekaru biyu da sun ka wuce kuma wannan ba son shugabanni ne ba irin su ta fara balewa Dr. Nnamdi Azikiwe da Chief Obafemi Awolowo cewa Najeriya ta rarrabu to al'ummar Ibana ne mun su balle su kafa kasar Biafra me zaka ce mai girma gwamna
I want to go. But when you handle it very well in Europe, the way out is for the federal government to change their attitude. Nigeria is a country of so many ethnic groups that should be well managed.
Kuna fara shi yace wannan ba abinda shugabannin mu na da suke ra'ayi ne ba a rarrabu amma ina son gwamnatin tarayyar Najeriya ta zama kamar uba ga kowa a saurare su ayi sulhu saboda sulhu ita ce hanya mafi kyau a shawukan kowace matsala zaman tsatsar yayi yawa a Najeriya a zauna da al'ummar Ibo a tattauna da su kana nufin a bar al'ummar Ibo su kafa kasar Biafra So gwamnatin na jihar Ikiti yace a'a ba haka yake nufi ba abinda yake nufi shine Najeriya ta kance daya tilo ko a Turai akwai matsala ga Northern Island sun ce za su tafi da wasu bangaren Turai su ma suna son su tafi kowa na iya cewa zai tafi a saurari kowa gwamnatin tarayya da kula da kowa gwamna Ayodele Fayoshe yace mafita gwamnatin tarayyar Najeriya ta canza dabi'unta Najeriya kasa ce mai kabilu da yawa kada yayi amfani da karfi a rufe bakunan wasu jama'a kalamin gwamnatin jihar Ikiti Ayodele Fayoshe kenan a tattaunawar da ni da shi ta wayar tarho Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
Allahu sarki mera maru boni jai sarki jare ka katar mai ta Nigeria ba uwa mo Nigeria me ba mo no no Nigeria ba uwa mo Nigeria me ba mo no no Nigeria ba Africa Nigeria